wannan masallaci mai albarka ta biyu bayan tattaunawa da aka yi tare da jagoran wannan majalisi mai albarka malaminmu Abu Khalid Ustaz Bashir kan ya ga dacewar a samu wani lokaci wanda za a ringa tunatar da juna abubuwan da suka shafi addinin musulunci sai aka ga dacewar a sanya wannan littafi da za mu fara karatun shi mai suna Birrul Walidain wanda wannan littafi ne wanda ya kumshi tarbiyya a cikin tahiyar addinin musulunci duba da cewa muna cikin wani zamani wanda wannan tarbiyyar ta yi karamci Allah subhanahu wata'ala ya kawo wani lokaci wanda aka waye gari wato ƴaƴa suna sakaki dangane da abin da ya shafi biyayya ma uwayensu haka kuma an waye gari da yawa daga cikin ƴaƴan basu ma san menene ake nufi da biyayya ga uwaye ba ballantana su aikata ta to duba da irin waɗannan ababen da suka cimma al'umma to a ƙarya aka yi tunanin cewa wannan littafin zai zama to littafi ne mai fa'ida kuma wanda al'umma za su karu idan an karanta shi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci kenan wannan karatun namu a yau shi zai kasance karatu na ɗaya kuma insha Allah a yau zamu fara da bayani dangane da shi wannan littafin ko kuma mawallafin littafin wane ne shi da kuma rayuwar shi abin da yake kawowa ana kawo maganganu ko kuma tarihi na mawallafa littattafai idan za a karanta littafin su shine dan a yi duba na tsanaki dangane da rayuwar tasu kasancewar su magabata a gani a cikin rayuwar tasu wasu irin abubuwa za a iya samu na fa'ida wani irin abu za a iya ɗauka na darasi wanda zai zamanto koyi a cikin rayuwarmu mu da muka zo ƴan baya duk da cewa shi wannan babban malami da ya rubuta wannan littafi ba malami bane ba wanda ya yi nisa ƙwarai tsakankanin da mu da shi amma dai babban malami ne wanda ya kai a sanya shi cikin sahun manya-manyan malamai waɗanda suke magabata kamar yadda za mu zo mu gani shekarar da aka yi shi za mu gani kamar malami ne kamar mu'asir ne abin da ake cewa mu'asir shi ne malami ne wanda yake na wanga zamanin da muke ciki to amma dai in ka kalli ilimin shi da kuma nauyin shi a sakelin ilimi zaka tabbatar da cewa to lalle wannan malami ya cancanta a kirawo shi a cikin sahun magabatan malamai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci wannan malami abinda za a fara da shi shine sunan shi ismuhu wa laqabuhu da sunan shi da laqabin shi wannan malami wanda ya rubuta wannan littafi wanda ake ce ma Birrul Walidain kamar yadda nake daga shi yanzu gashi nan sunan malamin Sa'id bin Ali bin Wahab bin Muhammad yana daga cikin Ali Sulaiman Ubaida al-Qahtani wanda suke wannan Qahtani wato sunan shi kenan Sa'id sunan mahaifin shi Ali sunan kakan shi Wahab shi kuma Wahab din mahaifin shi sunan shi Muhammad kuma dukkan su dangi ne na Ali Sulaiman wannan so da yawa in kana karanta tarihin Larabawa zaka ji ana cewa Ali Ibrahim ko kuma Ali Sulaiman ai hatta a cikin salatul ibrahimiyya da muke yi muna cewa Allahumma salli ala Muhammad sai mu ce wa ala ali Muhammad to wannan Ali din tana komawa ne zuwa ga zuriyar wannan mutumin duka waɗanda suka shigo kalkashin shi kamar da sandan sai shi kenan wanda zai kalkashe shi inda sun shiga cikin fami din to sai a ce masa alwani kenan yanzu in ka zama gwaska kai ma Allah ya kai mu nan gaba ka samu ƴaƴa da jikoki masu yawa su iya danganta kansu da kai sunanka Muhammad sai a ringa ce masa Ali Muhammad kenan wannan kamar ana danganta shi da wannan amma galibi Larabawa sun yi ruko da wannan al'adi saboda mu yanzu anan wani aka tambaye shi kakan shi na uku ma an ba shi aiki to ballantana a je ya a ta yawancan kaga kenan a al'adance Larabawa sun hirke da ruko da wannan abin za ka gani Balarabe zai zano maka kakan shi 1 2 3 har zuwa 10 saboda ruko da tarihin shi to kenan shi yana daga cikin dangin Banu Sulaiman wanda suke can Qahtan shi yasa ake ce mishi Al-Qahtani nisba ce zuwa ga garin da ya rayu wani ƙauye ne sannan kuma an aihi wannan malami a ranar 25 ga watan Shawwal kenan bayan watan Ramadan sai watan Shawwal a cikin jerangiyan watannin addinin musulunci 25 ga watan Shawwal aka yi shi shekara ta 1372 kenan 1372 wannan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kaga ba lisayi ake ba da miladiya saboda miladiya ba shekara bace ta addinin musulunci ana aiki ne da shekara ta addinin musulunci mu ne nan aka yi mutum ne ga rubuta mishi le division 2026 wannan lisayin turawa ne kuma mu kaga yayin Niger ba turawa muke musulmai muke ko amma mun aiki da ayye yana ne masa ruka albashi ba shine yanzu da zaka tare wani mutum yana tayya ka tambaye shi yau nawa ga musulunci waka ba shi aiki ba ma ya an tare wani mu ma na a masallacin abin da Allahu musta'an to kaga wannan saka gine irin namu na musulmai kenan su suna yin aiki da wato shi wata na shari'ar musulunci yanzu a tada Saudiya misali Saudiya duk aikin da ake komi inda na tarihi ne wanda za a rubuta tarihi inda rubuta ne za a yi dat to dat inda ake rubuta ana tarihi ana aiki ne da tarihin hijri ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake cewa ma'aikatan sa ana biyan su da irin wata na albashin baturi kuma dalilin ne yasa ake wannan saboda shi shekarar musulunci ta haita baturi tsawo shekarar baturi ta haita musulunci abinga tsawo kenan kaga ai tunda har ka je ta biyan kuɗi dole ne mai inda yi tsawon da ba a biya ba da yawa ta musulunci kaga watan musulunci kwana 29 ko 30 na baturi ko akwai mai 31 to kaga an kan lissawa a shekara za a gani kwanukan shekara na lissahin baturi ya hina musulunci yawa to tunda biya ne za su yi sai suka ce bari mu yi aiki din da biya ne ana amma a sauran abubuwan marasmiya sai mu yi aiki da tarihin hijira to wannan malami ya yi shekara 1372 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an aihe shi a wani kauye da ake ce mishi wadi al-arim kaman wani gulbi ne ko kuma a ce kamar irin kauye riga misali kamar riga ce kaga dan kauyen kayo ne ma shi malam ka duwa gani ma mutanen kauye a dama karatu suke mu yanzu in ka tayi wani kauyen kayo ka ce a wurin maka babban malami in ya karanta maka fatiha ya kawo ta 1000 sai saboda babu karatu amma yanzu kaga shi dan kauyen kayo ne a wadil arin yake shi kuma wadil arin din wannan fa wani guri ne a gabacin Madinatu Abha ita kuma Abha din ita kuma gari ne a cikin mantikati Usair ko kuma Asir Asir region ce a Saudiya kamar yadda kake jana cewa Madina kake jana cewa Makka kake jin Jidda kake jin Riyad to akwai Asir to ita wannan Asir din kuma duk da cewa wannan region ne kuma a cikin ta akwai wani gari da ake ce mishi Abha to shi malamin ba dan Abha bane wa kuma a Abha ma akwai wani wata riga da ake ce mata Wadi al-Arim to a can aka yi shi babban malami Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma abun mamaki shine wannan malami lokacin da za a aihe shi akwai wata kissa wadda ta faru da mahaifiyar shi to kaga wannan kissa tunda muna magana akan birrul walidain tun daga nan zan mu fara yin ishara wajen aihuwar wannan malami an samu wani abun mamaki wanda ya faru saboda me yasa saboda mahaifiyar shi a lokacin da ta dauki cikin shi har ya kai munzalin aihuwa ya kasance ta samu kanta a yanayi mai wahala ciki ne wanda ya bada wahala tunda ciki da mata zai duka na mutane a ko macen da zata sha wahala kware da gaske wata kuma zai gani bata sha wahala to shi malam mahaifiyar shi ta sha wahala a lokacin da yake cikin cikinta sannan kuma duk da cewa yana cikin cikinta kuma lokacin aihuwar ta yayi amma ta tayi kiwo saboda ai an ce mutane ne na riga kaga mutanen riga kuma ba za a raba shi da ni ba ba za a raba shi da kiwo to sai ta je ta yi kiwo na busashen da yake nasu kaga mace ce ita kuma an ce ta tayi kiwo kaga wannan yake nuna maka al-amn wal istiqrar shine zaman lahiya da yayi wanzu a wancan lokaci a wurin su yanzu kamar a irin wannan lokacin da muke cikin mu anan a ce ga wata mace ta tayi kiwo an gama ta da awakai 200 misali ta tayi kiwo ya kake gani ka gani ya akwai matsala to saboda mu yanzu kaga rishin tsaro yayi mana katutu a cikin mu ba lalle ban mace ta tayi a samu ta dawo lahiya lo Allah kiyaye kai ba ma samu ba saboda wannan aikin ba harka bace ba ta mata to shi mahaifiyar shi ta tayi kiwo kuma da taje kiwon ta tayi kiwo a wani lokaci wanda yake mai tsananin zahi yanayi ne na rani kenan zahi yayi zahi kuma tunda magana muke akan Saudiya duk wanda ya san Saudiya ya san zahin Saudiya ba irin zahin mu bane nan mu yanzu nan karshen zahin da za a yi karasan kidigiri ni dai a tarihi ban taba sani ba ko an yi karansi da gire ban sani ba dai ko kayan mu zo Allahu a'lam. Amma da yawanci zahin da ake a Nijar karanta ƴan karando in yayi tsawa karanta kat karansin ka nan wata shekara da aka yi karansin kamar mutane mutuwa su garin gari saboda abin ya wuce yanda ake tsammani. To amma a Saudiya har karanta na fide gire ake an ga gane zahin ba iri ne wani in aka yi karanta na fide gire a Nijar ina shi makwantai da marici kamar ana buki zai koma saboda dole wasu ba sa iya resiste ba. Amma su yanayin ɗabi'a wajen akwai zafi kwarai da gaske. To a cikin wannan yanayin da ta samu kanta kawai kuma sai ya zamanto naƙuda ta same ta a daidai lokacin da take kiwon wannan kuma ga zafi tsananin zafi sannan kuma da ta same ta fimun ta safin naha a tsakiyar rana naƙuda ta taso mata sannan kuma ga ta da kiwo kuma ga ta babu kowa a tare da ita me zai faru kenan. Sannan kuma sai ya ce abin mawaki wa kana hamlu al-awwal wannan shine cikin ta na farko aihuwa ta tawarci mace za ta aihuwa ta farko kuma babu kowa tare da ita yaya za ta yi kenan kaga akwai wahala tunda in mace ce wadda take ta saba aihuwa alal aqalla tana da wata experience ta yanda ake aihuwa ta ga wasu abubuwa amma ita wannan yanzu ne za ta aihu yanzu ne za ta san menene aihuwa kuma me ake ji a cikin ta. Maliki ce sai ta je kalkashin wata itaciya wannan itaciyan kuma ba itaciya bace ba itaciya wadda ake samu a irin wancan guraren mai tsananin zafi ba itaciya bace ba mai inuwa irin nan baran zaka ce ga wani maina nan bara a sha inuwa itaciya ce wadda inuwar ta tama kanta zafi take a nan tiji ta samu babu kowa tare da ita sai Allah subhanahu wataala Allah ne kadai adda kai tare da ita sai tiji ta samu wuka wuka ta dauko bayan ta aiye shi sai ta yanke cibin yara shi malam da ake magana da zama karanta littafin shi mahaifin shi da ta yi shi da wuka ta yanke cibin da wuka yake yanke cibiya kaga tun daga nan ya nuna maka ita ba ta sani amma wuka gare ta da wuka ta yanke cibin sannan kuma bayan ta yanke cibin sai ba ta yanke cibin da kyau ba hallo kuma da ba ta yanke cibin da kyau ba sai ta bar shi ita ba ta san ba ɗari me yake aka yanke sai ta bar shi kawai shi ne ta zuba shikenan ta aihu shikenan ai kiwo ya kare ko sai ta tattara dabbobi ta koma gida ka duba ga jaranta irin ta mata irin na wancan lokaci bayan ta aihu haka ta sayo ba ta tayi tunda na aihu bari dauki jaririn koma gida dabbobin sun dawo a haka ta kora dabbobinta ta riko danta a hannu kuma ta koma gida. Amma kuma kar mu mance ta bar cibin jini yana zuba kaga kuma wanda aka aihe shi ba sai da cibin shi ba jini yana zuba to ba lalle bai kai labari to kan mu mance ta tafi daji na kiwo haka ta dauko shi ta dawo can bayan la'asar to sai ta samu kakarta a gida wadda take tatsuwa wa mahaifiyarta kakan shi malam kenan sai ta ce to ke ya aka yi haka kike sai ta sauki ta amshi yaran ta je ta daidaita mashi cibin nashi saura kaɗan malam ya hallaka ya zamanto babu shi da mun rasa babban malam. Amma dai Allah subhanahu wa ta'ala sai kawo dauki Allah ya shiga cikin rayuwar shi saboda Allah ya san me ya tanada a cikin rayuwar shi sai Allah ya cece shi sai ya zamanto kakan wannan tashi ta amshe shi ta daidaita shi wannan shine kissa ta aihuwar malam kaga kissa ce wadda take tsayifa kahin ni nisa in ka kalli wannan kissa tun daga nan zaka gane da cewa lalle uwaye babun wasa bane yanzu ka duba ga wannan mahaifiyar irin wahalar da sha kawai dan saboda ta aihuwar danta to kai yanzu uwaye ka saka aihu ka kai baka san wahalar da suka sha ba saboda kai a lokacin ba kai ko da ma akwai kanka shi duniya kai lokacin nan kwakwallo ka batta iya gane me ake yi suka sha wahala. Amma kuma abun mamaki sai ka samu a yau an wayi gari da ne yake ma uwayen shi ta wurin kai da gardama saboda kaga bai san darajar su bake kaga wannan yana nuna maka cewa uwaye suna da muhimmanci da kuma daraja wadda ya kamata a girmama su. Bayan malam an aihe shi sai ya kasance kuma ya rayu a wannan garin nasu tare da mahaifiyar shi sai ya ci gaba da yin kiwo tunda an ce kiwo ne yake aikata ko uwayen shi suna yin kiwo mahaifiyar shi tana zuwa to tunda ta samu ɗaki nan ta samu wanda zai taya mata sai ya zamanto yana bin mahaifiyar shi kiwo har sai da ya kai shekara 15 a duniya bai je lokal tunda mun ce a wannan zamanin ne in ka kirga shekarar da aka yi shi zai wayo za ka samu wajen shekara 82 duka shekara 82 daga aihuwar shi zai wayo ka kusa ne kana waya zamani da kakannin ko uwayen wasu daga cikin mu misali to yanzu bai yi lakwalba yana da shekara 15 aka sa shi sai kai ana sa shi sai yi shekara 7 6 shi da yi shekara 15 sannan aka sa shi sai yi to amma sai yi in su ba ina sai yin bace ta nan munan kamar boko ce yake zalla sai wanda Allah ya tima ka aka sa shi madrasa a can ne zai dan ringa ganin arabiya sama sama ita ma sama sama ba ni sai a ciki ai to amma shi su a can tsara su shine lakwal ta boko su a can in ka shiga dole ne ko kana so ko baka so sai an koya maka Allah ya ce annabi ya ce
na'am
kai kasar da suka san inda aka sa gaba ke wato ba zai yi baka shiga kai ko jami'a ka tayi a jami'a ka tayi karatun jami'a wallahi halaka kare kowace semester sai an yi qur'ani da hadisi wannan wajibi dole sai kai qur'ani kai ko computer kake karantawa sai kai qur'ani wannan tsararren abu kaga kenan wannan shi ke nuna cewa musulmi ne to haka mallan shekara 15 in shi aka dauke shi aka kai shi sai da yayin bayan shekara 3 ayi ibtida'iyya yana ta 3 kenan ko sai ta soyi dan da ya kai shekara nawa ya kai shekara 18 yana ya 18 sai ta soyi kaga mallan tsohon soyi to ina so jawon kaga zuwa soyi bai hana ka zama mi bai hana ka zama mallan kawai ba dan ka tafi soyi an ce kai soyi ne kawai daga bindiga ya halbar tushi ka sani bi hana kaka zama malin malin tsohon soji kuma yayi promotion da yawa a cikin soji amma gashi nan da yake soji a shekara 18 yana ta uku sai ya kasance mutum ne mai kwadan ilimi wannan kwadan ilimin da gare shi sai ya sa shi a can kuma hallo ta fa'ida su a can local insu ecole militaire kin su in ka tai soji ba kyale kowa ke kawai a zo a ringa ba ku promotion a wuta gudu a zo ana waka ana danyen bakiya ba haka bane su ba haka bane wai ko kana sojin ma fa akwai lakwali ta sojawa da ake yi kuma lakwalin ta sojawa in daga manya har yara kowa yana iya zuwa yi kaga mu yanzu kamar anan Niger akwai Britanian military ho amma dai wannan ta yara ce daga mutun ya wuce shekara 12 ma ba su dauka shi kenan yanzu wanda aka dauka yanzu nan wanda aka kwana kin bayan ya dauka soji kan dauki gardawa suna nan dukkan ta to yanzu wannan gardawa wanda aka dauka a can wa ba wani magana da za a yi na amedo mutum lakwal ya koyi karantawa da rubuta a harkar sojin ba haka bane kawai zuwa da maka promotion in dai kai halbakar tushi to shikenan kasa tana da bukatar a to su can ba haka bane ba in ka tai soji kuma ga wanda yake da himma ta yin karatu yana zuwa yaje yi lakwal akwai lakwal amma ta sojawa tsari ne ake yi na mutum ya shiga ya bibi karatun shi tun daga farko har ƙarshe to dama shi mallan yayi ta uku ko to kawai da ya shiga soja aka ce alƙalƙal ya ce madalla sai ya ci gaba da karatun shi a haka ya ci gaba da karatun shi har sai da ya samu bak yana soji kaji aikin shi na soji bai hana shi karatu su tsara su shine wanda suke soji in suna so su alƙalƙal daddare ake musu kur a haka za a yi sibirin sa su yi bak su yi birebi su yi komai da komai a haka mallan yayi bak din shi sannan kuma da aka samu wani dan lokaci bayan ya sawa da samun galoli a soji ya fara zama babba to mallan wata ziyara da ya kai garin Riyadh sai Allah ya hada shi da babban malami Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya saki sarki ya gafar da shi to yanzu da ya gama da bin Baz a Riyadh shi kuma gashi da tainin soji sai Allah ya sa mishi san bin Baz a cikin ranshi yana soji wannan malamin ya wuri shi to ya zai yi rayuwar shi ta tayi da wannan malamin shi kuma yanzu gashi nan an sa mishi taini sai ya gani a shi wannan tainin wa yanzu gaskiya bata gyara shi saboda yana so yana da wani abu da yake so ya cimma to sai ya ajiye wannan taini in ake ya je ya ce musu to yanzu ya hakura da taini a bashi dama zai ajiye taini da Allah akwai abin da yake so ya sa gaba sai ya ajiye taini sai ya komo ya lazumci bin Bas ya aka ce lazumta kuma aka ce lazumta ya ga ce lazumta ba ana ne ba wai yau an dan liko makaranta gobe an dan liko shi ba an shomata ba haka wani lazumta aka ce in ka ga malamai sun ce wane ya lazumci malamin shi to ana ne komi da malamin yake da shi yake babu wani abu da yake barin shi wannan ita ce lazumta kai a cikin magabatan malamai akwai wanda a tsananin lazumtar da malamin da suke ma malamansu ha kai ta kawo a cikin sa akwai wanda har ya san ko malamin shi sanin yake shiga ban daki a gida a wuni saboda shi kwata-kwata ma bai rawa malin yayi wani motsi ne bai gani ba saboda tsananin lazumta ba gashi ba muka ce Abu Huraira yayi kowa hadisai me yasa Abu Huraira zaman to ya fi kowa yawan ruwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kalli shekarar da Abu Huraira ya shiga musulunci a shekara ta 6 bayan hijira annabi yana sauran shekara 4 ya bar duniya Abu Huraira musulunta a wannan shekaru din amma duka sahabban kakaf yayi kowa rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda shi ai yana daga cikin ahlus suffa wanda suke zama a kofar gidan annabi cikin ruwa bas zuwa ko ina duk inda annabi yake suna gurin duk abin da annabi yake suna kallo sai zaman to su kuma sauran wani ya tafi kasuwa wani yana gida wajen matar shi shi bai zuwa wajen matar shi yana gida yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa rawaito hadisi wannan ita ce lazimta to shi he yake so ya lazimci bin bas kuma ya lazimce shi saboda ya haɗu da shi a shekara ta 1400 kuma har Sheikh bin Baz ya mutu yana tare da shi shi kuma bin Baz ya rasu a shekara ta 1420 kaga tsawon shekara 20 yayi a lazimta yana lazimta Sheikh bin Baz kaga wannan sai a ce to bin Baz malamin shi ne wannan in kace bin Baz malamin shi ne ba kai kuskure saboda ya lazimce shi tsawon shekara 20 to kai yanzu ina malamin ka wanda kake cewa malamin ka lazimta kwana nawa kai ka gani ai an tayi video ko aikin da yawa ne to malam da ya lazimci bin Baz sai karatun shi ya ci gaba sai shi jami'a akwai wata jami'a da kace mata jami'atul imam Muhammad bin Saud wanda take kasar Riyadh sai je barhala jami'iyya ya je abin ga matrix saboda su tsarin abin ga system anglophone ne ba license ake ba nan muke LMD ko ai license master doctorate su tun a abin da ake matrix master doctorate yayi matrix shekara 4 da ya kare kuma sai yayi master in shi da yayi master a wannan jami'ar ta Muhammad bin Saud sannan kuma bai tsaya ba daga nan sai yayi doctora ga soji ya zama doctor jama'a daga soji ya koma doctor ya ci gaba da karatun shi ku ga kuna a zamanin matasa ba abin da zaku yi banda karatu yawa wannan wani zuwa lise wani zuwa balo wani kallon tindi wani kallon duk ayi shagi kuna da aiki a gaban ku sai bi karatu ga soji nan ya koma doctor ko to haka malin yi karatun shi kuma da yi doctora in shi test din nashi aka zo aka yi wato aka mishi sutenen skin test din shi abinda aka mishi da karshe kace ya samu wato mumtaz ma martabati sharafil ula Allahu akbar me ne mumtaz martabati sharafil ula shine aka ce ya samu mention excellent ko avec le premier degree kaji avec le premier degree irin wannan ita kuma ma tausiya bidde ba sai a ce kaman man buddi jiri sun ba da wasiya jami'a wannan ta zan a rubuta ta ya kai a yada ta a duniya kowa ya amana test din shi ta doctora ke kaga yanzu malam ya zama doctor saboda haka shi doctor Sa'id yake wannan shine tarihin rayuwar shi ta karatu a bangaren boko sannan kuma malam ya lazimci wannan malami da muka faɗa bin ba tsawon shekaru 20 sai ya zamanto ya samu ilimin muka masu yawa a tattare da shi kuma sai ya zamanto ya karanci abubuwa da yawa daga cikin abin da yake nuna tsananin lazimtar malamin shine in ya tayi wajen karatun wannan malamin tsawon shekaru 20 tun a wancan lokacin wa shekara ta 1400 yau muna shekara 1448 ko kenan shekara 48 baya da suka wuce shi in ya tayi wajen malamin iya da wata radio shi da kasata mai zare da yake a rastre duk abin da malamin ya wadi ya yasa shi bai rama malamin ya wadi wani abu wai wanda bai yi a rastre saboda in ya koma gida ya sake shugari to kai in ka taimaka nan zaka kage ko kuma malamin yana karatu dimi gani kaga ni ko kai wani mai malamin ya yi da bayanin tsaf sai ka ya ce wa malamin ya ce hankalin nashi ma ba wajen ba kaga akwai matsala kenan to shi ya lazimci malamin kuma yana bancin ya je yana arrestri da wancan audio din shi na da sannan kuma da biro din shi a hannun shi da takarda duk abin da malam ya rubuta kuma ya arrestri kaga wannan ita ce lazimta ta hakika haka ya lazimci wannan malamin ya koyi ilimin maka da yawa a tare da shi kamar ilimin hadisi ilimin tafsiri da ilimin musalal hadis ilimin aqida da ilimin fara'id da sauransu kuma tabbas malam mutum ne wanda yake ya ba ilimi muhimmanci saboda tsananin ba ilimin muhimmanci ne ma yasa ya ajiye sojin shi ya dawo komo dan ya zama malam kaga ta ya wara samun karatu biyan shi ake amma ya ajiye dawo dan ya zama malam ya ma al'umma musulunci hidima har yanzu ban so ba inda nake so yanzu akwai inda in nazo ina wadu ko wanne ne malam ina wadu wani littafin shi wanda ba wannan ba da zan makaranta ku da kanku kun yi mamaki abu na gaba shine matan shi na'am malam Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana da mata hudu shi malam mata wadda gari ba masu dayantawa bane kuma Allah cikin ikon shi a wannan mata hudun da gare shi
Allah ya arzita shi da iya 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 guda 46. Kai kai yanzu a ce mutum 46 duka diyanka ne ka ganta. Allah ya sallame ka ko musamman in ka musu tarbiya mai kyau. Kawai ya daga koma ka ringa huddo kujera kana zama. Baka shi ne mu yanzu muna kallo mu yanzu na za ka gani a ce ga wani nan su a gidansu babansu su 12 liyayewa. Sai rayuwar su ta ringa zama abin burgi a cikin al'umma. Ana cewa ga adadin su kadan su zai kula da rayuwar gidan nasu duka kuma musu tarbiya mai kyau kowannen su mutunan kirki. To babu abin da yake wannan abin daɗi. To shi malam ɗiyan shi 46 a duniya. Matan shi hudu. Kuma wannan matan nashi matar shi ta farko ana ce mata Ummu Abdulrahman. Gashi nan zan ambata sunayen nasu daga gaugawa. Ummu Abdulrahman matar shi ta farko ta aiwa mishi ɗiya ya irme ta yana da shekara 30. Kaga malam aritar ma ya arme. Amma duk da wannan kaga ɗiyan shi 46 shekara 30 yarin matar shi ta farko. Allah ya ba su ɗiya kamar haka akwai Abdulrahman, akwai Fatima, akwai Maryam, akwai Muhammad, akwai Abdulrahim, akwai Aisha, akwai Khadija, akwai Safiya, akwai Arwa, akwai Samiya. Sannan kuma akwai Umar, akwai Rizan, akwai Jamila, akwai Ar-Rabbab. Wannan ɗiyan matar shi ne ko kenan. Kaji baku ba sani ba ko kuna tare da yoyon sunayen. Eh da sai kilga, bari mu sai kilga. Abdulrahman, Fatima, Maryam, Muhammad, Abdulrahim, Aisha, Khadija, Safiya, Arwa, Samiya, Umar, Rizan, Jamila, Ar-Rabab. To kaji iya 14 ta aiwa. Ka wani bature yazo ya ce maka mata an suka yi diya bakwai ana jin talauci ƙarya ce. Rancen manja ne wannan. Kawai in dai mutum Allah subhanahu wata'ala ya miƙa ma rayuwar shi. To Allah ne yake kula da komai. Haka kudani yau dibo. Nahanu narzuqukum wa iyyaka. Wata aya nahanu narzuquhum. Inda mutum ya rada Allah to menene matsalar shi? Baka da matsalar komai. Dama da ka yi hidiya ba kai kake kulawa da su. Ko kai kake kula da su. Ku ba ku san mutumin da ya yi hidiya ko zizi ba shida kuma aka zo aka yi suna dan aka waye gari ma yayin shi arziki. Dan ne aka san. Akwai su. Saboda Allah ne yake komai ba mutum. Kawai iya abin da ake so shine kai ka kama hanyar samu. Kar ka zama cima zamani. Kai bakka aikin komai kawai kuma kawai anwanin ka shine kaje kai arme kai ta aiwo diya. Kuma in ka aiwo diyan bakka kula da tarbiyyar su nan ne da kuma tsara. Ka aiwo diya kuma ka kula da tarbiyyar su. Al'umma za ta yi alfahari da su kuma musulunci zai yi alfahari da su. Matar shi ta biyu ita ce Ummu Abdul Aziz. Ita kuma ya arme ta yana da shekara 31 kaji. Da ya arman shi na wari yana da shekara 30 kenan kishi ya shekara nawa? A shekara ɗaya. Ma za ku kama jikin. Ba dole ba ne wai haka wani haka arme ke zai sai an ƙara shekara 10 sannan a bi kishi. A shekara ɗaya ma lai ƙara kishi. Yi ya ƙara matar shi ta biyu. Kuma wannan matar tashi ta biyu ta yi mishi iya akwai Abdul Aziz, akwai Asiya, akwai Abdullah, akwai Abdussalam, akwai Abdulrazak, akwai Abduljabbar, akwai Abdulgani, akwai Abdulwahab, akwai Sara, akwai Abdulhaq, akwai Abdulkhair, kuma akwai Amat al-Khabir, wa'annan su ne yanta. Guda nawa? 12. To kaji matar shi ta biyu ta yi iya 12. 26 muke a mata biyu kacal. Sai matar shi ta uku Ummu Abdul Karim. Ita kuma Ummu Abdul Karim ya arme ita yana da shekara 40 a duniya. Baya ya yi shekara 40 ya arme ta. Kuma ta yi wa mishi iya akwai Maimuna, akwai Abdul Karim, akwai Abdul Hakim, akwai Abdul Alim, akwai Abdul Azim, akwai Asma'u, akwai Sumayya, akwai Abdul Halim, akwai Halima, akwai Hafsa, akwai Abdul Akram, akwai Zainab, akwai Amina, akwai Abdul A'la, akwai Abdul Samad. Shabiyar. Kaji wannan wai ya yi shekara 40 kenan. Bayan shekara 40 kuma sai matar shi ta ƙarshe ta hudu ita ce Ummu Abdul Malik. Ita kuma ya arme ta da shekara 54. Ya shekara 54. Ya Allah ya ba su iya Abdul Malik, Ruqayya, Abdul Muhsin, Wafa, Amina, Abdul Latif. Shidda. To kaga matar shi ta ƙarshe kenan. Wa'annan su ne ɗiyan shi. Allah madaukake sarki ya gafarta masa. Sai abu na gaba yanzu mai muka riƙe a cikin wannan tarihi na rayuwar ɗiyan shi. Kaga sunayen nake so mu lura da su. duka Abdul 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 kake jigo sunayen Allah ne kawai doka yake samun din shi haka ita jiro su ga sana 46 nan wanda in ka hudda mata wanda suke da Abdul Abdul in wannan wajen sun kai wajen da 30 ko 29 duka su Abdul Abdul ne kuma cikin asmaul lahi husna amma kai ka zo ka aihida a wannan zamanin kai ka je kana kallon can wata siri ta yin India sai ka zo ka sama danka wani aroji ko kuma ka aihida ka sama ta roza ina ka ga roza menene roza na ka ajiwa ko duka ba daidai bane ba wannan in mutun zai sa yin shi suna ya sa masa suna na kirki na wanda musulunci yarda da shi abu na gaba tarbiyyar malam dole mu dan kware matsayiwa saboda lokaci tarbiyyan da yima ƴaƴan shi kuma wannan shine mahallul nazar kalkaje an ce maka kaje ka ringa aiwa diya ka ce wai zuwa kai ka aiwa diya barkata ka sake su dissa addaba al'umma ba haka baki in ka aiye diya haƙi ne akan ka kula da tarbiyyan su yanda ba za su shiga haƙin al'umma ba sannan kuma za su kasance alfahari a musulunci kuma alfahari a addinance wannan shine abin da ake so to Allah subhanahu wata'ala ya ma malam muwafaqa ana sai ya zamanto mutum ne wanda ya yi tarbiyya mai kyau ga ƴaƴan shi abin da yake ƙara nuna tarbiyya mai kyau ga ƴaƴan shi shine ya kasance yana da tsanani akan sallah kaga abin horto kuma wannan abin shi yake so sallah wannan bai yarda ba ya tafi masallaci a ce a cikin ɗiyan shi wanda sallah ta hau kan shi yana gida babu wannan zancen dukkan su gaba zai saye su tsaf ya saye iyalan shi gaba ga iyalan wanda za su zo masallaci to yanzu da ni da kai haka muke yi akwai wanda shi yana kallon ɗiyan nashi yake zuwa yarwa shi ya tafi masallaci su yawar su kai wannan kuskure ne na tarbiyya wannan abin shi yake sawa kamar su yaran da za su taso su nuna hali na ko in kula dangane da sallah kuma ina da yaƙini shi baban da zai tayi ba ɗiyan shi ya tafi masallaci shi ya so ya kyale shi da yana yaro ba haka ne to kaga tunda kai ba ma haka ba dan mu zaka ma ɗiyan kaka in kaga ka zalunce shi dole ne ka kula da sallar yaranka saboda ita wannan sallar kwa addinin mutum ba zai tsayuwa dole ne da ita shine aka ce as-salatu imaduddin man aqamaha aqamaddin wa man hadamaha qad hadamaddin sallah ita ce gimshikin addini in ka tsira ta addinin ka ya tsaya in babu sallah addinin ka ba addinin ka ya tashi aiki to kenan wajibi ne mu kula da tarbiyyar sallah a cikin gidajen wajen yaran kuma wannan shine abin da malam yake sannan kuma bayan shi mutum ne wanda yake kula wajen ilimin sa na addini to kaji na mai malami ne shi to malam ne to kenan dole yanzu ɗiyan shi su zamanto masu karatu bangaren abin da ya shafi addini mutum nawa ne wanda yanzu kaga malami ne shi amma ya tsaya ya koyar da ɗiyan shi abin ya gagara to tunda kai baka da lokacin koyar da su kai ka yi gane ka tafi kasuwa ka buɗe shago to ka kai su wajen malamai su koyar da su alal aqalla amma abin takeici abin haushi an wayi gari a yau al'ummar mu babu abin da yake damun su kamar mutum ya je ta yi neman kuɗi kuma ɗiyan shi suna gida ba abin da ya sha mashi kai wannan babban matsala ce kuma ana cikinta da yawa daga cikin yara waɗanda suke tasowa an sa musu a cikin kwakwallo su cewa a cikin rayuwar su in mutum yana so rayuwar shi ta tabarbare ta lalace kai yayi lakwal amma inda bai makaranta ba matsala bane a haka aka gina su a haka suka taso to an samu matsala in dai aka gina mutum a haka wallahi ya samu matsala wannan lakwal da kuke gani ana ta zuwa ana yin biredi ana yin bac ana yin license ayi master ayi doctorate daga nan a zama professor wallahi alazimi yau in mutum ya kuskura ya wadi ya mutu aka ta yi lahira Allah ba ta zaba ina masu biredi ku zo nan masu bac ku zo nan ba ruwan Allah da birewan ba ruwan Allah da baka yinka kai ba amma tambaya ba su a suka yi lakwal ballantana maka gani lakwal yana da muhimmanci abu dai Allah zai tambaya su a suka bauta mani to wannan bauta Allah ina za a koyi da ni ana koyin da alƙul ne alƙul bauta Allah yake koya mamu da ni a ga kuna yin alƙul ne ana koya muku bauta Allah alƙul wa ka koya ma wallahi alƙul in ka wuce in madarasa su ana dan koya musu sama shi ma ba zurhawa saboda madarasa ita ma yanzu ta zama ta zamani ba irin ta dawace in madarasa ce ta da kaga sallah ma da bulala kowa yayi amma yanzu zai ka tai madarasa ganin mutane bi sallar asar wanda suka yi madarasa da haka suka yi madarasa su ba ka bane ba babban matsala ce dangane da tarbiyya a ce yau ana kallon yara ba su zuwa makaranta kuma wallahi waɗanda suka ba da gudunmuwa hakan take faruwa uwaye ne layin su ne 100% babu wani gumiya tar ko kuma gumi ya tare da wani abu dari bisa dari ne wayin saboda kai wanga danka ne tun daga yanda muke ai shi yaro wanda yake tasowa kokollo shi zuke a restaurant ka tashi rallandi da sahi ka ba danka dala 40 ka ce isauki tai ka tada shi tun satar bi matan ka ba shi tun an kare tuwo satar Trump an ce maza maza ita ka tai an ba shi bisa wannan har rallandi kenan raddi man shi murana mije ne ranar makaranta ana ta ana barci ba tashi ba mahin nazar kuma an tashi na bai ce ku bari a dawo tuwo kuci ka a dawo tuwon dizar ta kuma in zai tai ka ba shi karago ka ce amshi kudin makaranta ne tsakanin ku da Allah jama'a wannan yaron in ya taso a kokollo shi me zai gane lokacin da makaranta to a haka muke gina yaran shi yasa su ma makaranta ba ta birge su Allah suke landi ta so saboda ko ba komai sun samu bisa bon yau shi ne mana haka nan kaga kenan mu muka taimaka tarbiyyar din mu ta lalace yanzu me zai hana alal akalla kai tunda kana so ɗiyanka samu tarbiyya ka dan juye context din rallin mun shi ka ringa ba su san kisan rallin ni da ake lokacin ka ringa ba su dai san tun yana karamin shi yanzu zai taso me zai ce eh baba yayi san diwan shi yayi san makaranta kaga dole shi ran makaranta ba ya shi ba abin da zai raba shi da zuwa makaranta ko dai samu wannan dar kaga an mushi dubara ya tsaye makaranta kuma ya tsaye zai kwaso ilimi kankace mine ne ya samu abin da ake so sannan kuma a kula da makarantar da za a tura shi amma yanzu waye kawai inda sun jana alhamdulillah kuma dai a karatun suke su kai diyansu basu kula da wai na shi in ka yaron nawa an yi karatun ko kuma baya makaranta ana yin karatun ko kuma dai kawai a aje a dawo ne ai kuma makarantu makarantu na aje a dawo suna da yawa a garin to kenan wannan haƙi ne akan uwaye kowanne kula da yanayin da Allah subhanahu wataala ya dora shi sannan yana daga cikin abin da yake nuna tarbiyyar malam shine tarbiyyar shiga ayyan shi shine malam yana da wani tsari wannan tsarin akwai wataƙila a samu wasu wanda suke da irin shi ko da anan wajen shi tsarin shi shine duk ran juma'a in aka sabko daga juma'a duka ɗiyan shi kakaf babu inda zaka kai duk ran juma'a ba wanda yake zuwa ko ina to akwai gidan gonar shi da ake zuwa a haɗu a can ake haɗuwa daga an sabko daga juma'a can ake zuwa maza da matan shi duka za a zo a wuni a can a yi abinci a yi hani'a a yanka dabbobi a gasa su to kamar rana ce kamar wata rana ce ta sallah haka aka ware amma ba sallah bace ba a reality in ka kalle za ka gani kamar zamani aka yi a ci abinci a sha shi a watsi a tattauna ko amma a reality an sadar da zumunci ka gaya mani irin wannan family da take wannan abin ya za ka cancel ba me ne za ka cancel saboda kullun tare suke duk sati sai an yi wannan haduwa ga babanka a zamani ga mammanka a zamani ga wanka ga kanninka a zamani me yake wannan abin da kaga wannan ya ƙara sa ta'aluf tsakankaninsu duk da cewa iyan kishiyoyi ne amma har uwayen nasu ake zama ka gaya mini za su zama wata matsala tsakaninsu kawo kowa zai ringa san ɗan uwan shi kuma wannan wata dabara ce da ya kawo shi a tunanin shi yake ganin wannan zai taimaka mishi wajen tarbiyyar ɗiyan shi kuma alal haqiqa in tana taimakawa da a ce yau zan mu gwada irin wannan abin a kaɗan da za mu ga amfanin abin la shakka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da malam yana da ƴan uwa bunda so mun tsawaita akan ƴan uwan shi kamar yanda yake da iya haka kuma Allah subhanahu wataala ya azurta shi da ƴan uwa maza da mata su goma ne ƴan uwan shi kenan adadin su suna su goma sai littattafan da malam ya rubuta malam yana da littattafai wanda ya rubuta kan mu mance soji ne ya ajiye soji ya komai zama malam kamar yanda muka ce duk abin da kake kana iya zama malam ya rinma kai niyya sojin shi ba tana shi zama malam ba to ya rubuta littattafai waɗanda al'umman musulmi suke amfana da shi littattafan da ya rubuta adadin su ya kai wajen littafi 30 da wani abu duka shi ya rubuta ta ga duka zamanin nan ne yake duka kwata-kwata da shekarar shi da mu da rasuwar shi bai ba shekarar goma da nake muku bayani kamar yadda zamu zo mu ambata malam yana littattafai kusan 30 da wani abu daga cikin mafi shahara littattafan shi akwai wani littafin da zamu fara karatun shi birrul walidain sannan kuma yanzu ne na so inda nake so mai daga cikin littattafan malam akwai babban littafi wanda ya yaɗa duniya shine Hisnul Muslim kaji shine malam mai Hisnul Muslim wanda Hisnul Muslim shi wannan littafin malamai suke mishi take da cewa duk duniya babu gidan musulmi ɗaya biyu uku a jere da zaka kirga face sai ka samu dai akwai Hisnul Muslim wannan littafin da yana addu'o'i wanda muke karanta addu'o'in shiga ban ɗaki ka gaya mu da Allah al'umma ba su karanta wannan littafin ba adda shiga ban daki a ciki, adda sa kaya a ciki, adda zuwa kasuwa a ciki, ta shiga masallaci a ciki, addu'o'i da azkar na neman tsari na kwanciya na tashi, azkaru sabal matsadi a ciki. Mallamin wannan shi rubuta nan mutaki yau duddu a gidanku ba bai sani musulmi akwai ni ma a gidan mu akwai kai ma a gidan ku akwai shi yanzu wannan kadai Allah ya sallame shi wallahi wannan kadai Allah ya sallame saboda da ka karanta sai ka ƙare da shi kuma ya an bashi lada to me yake wannan abu yanzu bancin yasin musulmi kuma ga littafin shi sabo zan makaranta birul walidai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma litattawan shi suna da bambanci da sauran litattafan malamai shine shi litattawan shi duk abin da ya rubuta a littafi zaka ga a kalkasa ya kawo hujja daga alkitabu da sunna daga alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ya wada abu sai ka maka aya in kaga ya wada abu sai ga maka hadisi ka duba haisul muslim can kasa in kaga ya kawo addu'a sai mata ilkarman lamba in ga kuma can kasa sai ka ya ce maka rawahu muslim ba magana shi wace hadisi ya dauko kaga wanga yana nuna maka ilimin shi da kuma kaifin basira shi kenan abu na gaba shine malam mutun ne mai tsananin ibada sosai banna so mu tsawaita anan ma saboda lokaci malam mutun ne mai ibada Allah subhanahu wataala ya sa shi yana da ibada kware da gaske kuma daga cikin abubuwan da ya kula da shi na ibada shine mutun ne wanda yake da kula dangane da tauhid da kuma ikhlasi ga Allah subhanahu wataala duk abin da zai bayya yarda yayi wai dan mutane su gani kuma wannan shine asalin abin da ake so musulmi ya duk abin da zai dan Allah ke wai ku duba hisnul muslim wa da aka zo za a buga hisnul muslim aka ba shawara a buga littafin a yada duniya sa amfana ta yayi da Allah ka rubuta sunan shi ka ce shi yayi ka duba gani duka wannan aikin ne hisnul muslim shi bai so a dora sunan shi yayin da aka zamana da kalla wala haula da kwana yar da aka dora sunan shi kaga wannan yana maka ikhlasin shi kenan da idan Allah saboda shi ba yayi bane dan a san shi sannan kuma abin da yake ƙara kulawa da kanshi daga cikin ibada shi shine sallah yana bai wasa da sallah baya yin wasa da sallah ba mutum bane da yake yin kula da yake wasa da sallah sannan abu na gaba mutum ne wanda yake kulawa da azkar na sahiya da wuni yanzu aka tambaye mu anan yau da mu cewa yayi azkar na wuni an baro aiki ko amma kuma yayi azkarin alherin nasa kan gare mu yake dawowa ko kai abin mamaki ma yanzu a cikin musulmin yau ko wanda ka tambaye shi ma azkar in wuni da sahiya shi bai ma san mamaki yake kanta Allah ko da ke sarki ya shiryar da daga cikin abin da malaki kula da ibada shine yana kokari wajen aikata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce mishi wannan sunna ce ta annabi bayya mata izgili kuma yana kokari ya aikata alal aqalla a ce kai in aka ga maka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ji kai baka iya yi ba ko sai kai shiru da bakin ka ka bar masu yi amma Allah ya kama zamanin da an ga mutun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maimakon yayi shiru shi bai ba sai ma yayi abin izgili ma ya ma abin izgili to wallahi ku ji da kyau duk wanda ya ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izgilanci da gangam na rantsi da Allah ya bar musulunci ba musulmi yake ba sai dai sake kalmar shahada me yasa saboda aya ce a Qur'ani ga ta can sai kulluna innama kunna nakhudu wa nal'ab sai Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yace la ta'taziru qad kafartum ba'da iman Allah ne yace wasu ka samu suna dan wasa da ayoyi na Allah a lokacin annabi da aka zo aka ce ku ya haka sai suka ce muna dan dai wasa ne dai muna dan kawai dai nawa'i ne amma ba hazziciya ba Allah ya ce babu wani hamzari da zaku kawai ce kun kafirci bayan imani saboda izgilanci da Allah da manzon shi kai a ga maka sunna manzo Allah ko a ce maka a ge mu sunnar annabi ne ko a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa wando ya huce mishi wannan ya huce mishi idan sau an ga maka yake ringa wannan izgili a wannan aiwa ne wannan kama ganin ka baka yan wasa ne wallahi kafirci ne jama'a saboda sunnar annabi ba kayan wasa bane annabi aka ce ba mai garin garin ko annabi aka ce maka kenan mu kula kada mu kasance masu yin izgili ga sunna in mutum bai aiki da sunna ba to yi gumna bakin shi kyale masu yi abu kai kaka je ka shikenan wannan shine zama lafiya ga mutum sannan abu na gaba wanda zamu zana daga cikin wannan kinshi kyautatawar shi zuwa ga waɗanda suke mutane da kuma na kusa da shi da kuma ciyarwa da yake Yahuda daga dukiyar shi ya bada mutum ne wanda yake yawan sadaka yana yawan sadaka kuma yana son talakawa da miskinai yanzu kai yau sharwanka da kawo da kuɗi kai sadaka kaga wani hayya mance go shi ya dai yana ya kasa kunne jira yake ji inda ake yi ji amsu amma shi ya bada zancen mai tasowa to kai ma ne so kai sadaka ka ringa badawa daga abin da Allah ya baka tunda Allah ya baka kai ma ka samu wasu su ci albarkacin ka kai ma dai su amfana da kai mallan ya kasance mutun ne mai sadaka kware da gaske kuma mutun ne mai tawadu mai kaskantar da kai ba ya da jiji da kai dai ga wani yana cewa ni za a ma kaza kun san wane ne to wane ne kai kasa ne ha ko daga kasa akwai wani abu babu kasa ne kai babu bukatan kai ka ringa nuna mutane jiji da kai ka nuna masa kai wani ne koda kai wani ne Allah ya baka wannan matsayi to kada ka dauki wannan matsayin naka wani abu ka kaskantar da kai man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kaskantar da kanshi dan Allah to Allah yakan daukaka shi ne wannan shine sakamakon shi kenan mutum ya kasance mai kaskantar da kai a gaggauce mallan ya kasance yayi rashin lafiya kuma yayi hakuri dangane da rashin lafiyar shi kuma wannan shine halin magabata in Allah ya dora musu rashin lafiya su kan yi hakuri dangane da wannan abin da Allah ya sharfce su da shi mutum ne mai hakuri Allah ya dora mishi musibu da yawa amma duk da wannan wato yayi hakuri kwarai da gaske dangane da wannan musibu Allah ya dauki rayuwar mahaifin shi ya dauki rayuwar mahaifiyar shi duka yana da rai babu babban musiba da take a ce uwayenka sun tsaye a gaban ka ko inda hakan ta faru da su sun sani ne musiba ce babba Allah kadai ya san mutum me yake ji a cikin ranshi sai wanda Allah ya ba juriya to mallan duka irin haka ta faru da shi kuma musiba ce to shine ai Allah a can yake bada shawara yake cewa wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun abinda zaka ce musiba ta same ka kenan sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadin kaji Allah ya ce wa inna a amincin Allah a gare su da rahama da tausayin shi kuma ulaika humul muhtadin wa inna shiryayyu ne insha Allah wanda in musiba ta same su suke fadin wannan kaga mallan ya kasance mutum ne wanda yake karban musiba a lokacin da ta zo mishi kuma yana da hakuri in musibar ta same shi ya mai da cewa Allah subhanahu wataala ya ne dora mishi ba wani ba in Allah ya dora mishi musiba wata yake ba a jiwa ta ce aka kaga mu yanzu al'umma wani abu ya samu wani mutum ya ce kai wallahi an yi ne sai na yi maganin abu sai a ce tura ka can wajen wani malami a yammacin gari shi ya sa babban riga kamar malami shi kuma boka ne a goye sai ya ce maka ya an zo an yi aiki to ba za mu aiki duka zancen manza ne wani in dai mutum ya yarda dama kai musuluncin kai ya tsayi baka yarda da kaddara ba rukunin imani guda shida akwai al-imanu bil qadari khairihi wa sharri to in dai ka yarda da cewa duk abin da ya same ka daga Allah ne to dan me zaka ringa tunanin har wani zai yi da rake ya ce maka wai jiwa kace akai da dutsi ko dai al-qur'ani nan lace qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalu ko Allah ya ce ba abin da ya same sai abin da Allah ya rubuta mana to kai dan me kai tunanin wani ne yaje ya ka dan me yaje ya ka wai ko kuma mutum ya ce maka wallahi an sa mana to sabke fa shikenan ba duka abin sauki gare shi ka mai da lamarin ka ga Allah babu wani abu da zai same ka face wanda Allah ya rubuta zai same ka wannan shine musulmi na kirki daga cikin abubuwan da ba a mance ba a cikin rayuwar mala mu zano wannan sai mu je nuka daga shi daga cikin abubuwan da ba a mance ba a cikin rayuwar shi shine mutum ne mai tsananin biyayya ga iyayen shi kaga tunda yaro ta birul walidai ne ma ai ka san mutum ne mai biyayya ga uwayen shi ko ba haka ba ba yana daga cikin mutanen da ake kawo misali da su wajen biyayya ga uwayen shi kuma yana da wato abinda kamar ake cewa me yake cewa kaskantar da kai ga mahaifa shi mahaifiyar shi ita ce abu kiye shawarar shi kaji duk wanda ka gani a rayuwar shi in zai duk abin da zai yi sai mahaifiyar shi ta sa baki to wallahi ka jira ka gani wannan mutumin babu yanda zai albarka Allah ta rabu da shi a rayuwar shi ba zai yi duk abin da yake sai kaga albarka a ciki wannan ka'ida ce ta Allah gidi saboda bai yarda iyayen shi to shi mallam mahaifiyar shi ce abu kiye shawarar shi kai koma ta zai arma duka wannan matan nashi hudu da aka zanu duk wanda zai arme ta ya zo wajen mamma ce to mamma wacce ce zan arma yake ka gani in ta ce ka wallahi an wasa hala bana amma nan mutum zai arme uwa shi ce wannan wagi ne ka barta ya ce wallahi baba ku ba ku san so bane eh saboda zamu ba daidai bane ba daidai bane ba uwaye suna da abin fada a cikin rayuwar dan su sama da inda kake tsammani to mutum ne shi mai biyayya ga uwayen shi kuma yana girmama kai ya kasance ma kullun da sahi sai ya zo ya sumbaci kan mahaifiyar shi kuma in murice ta yazo ya sumbaci kanta sannan ya shiga gida a yanzu na akwai wanda uwar tashi ma rabon shi da ta gan shi an yi wata uwar shi ka gani to ya zai albarka ta sama wannan rayuwa ba zai yi ba uwarka da ranta kai kana nan kana rayuwa watan ta biyu ta saka ba cikin ido wallahi ka zalunce ta Allah ya wada mataki kuma rayuwarka ba za ta yi albarka ba ko kada Allah madaukakin sarki ya kare mu daga irin wa'annan
amin
sannan yake cewa daga cikin abubuwan da ba amince ba cikin rayuwar malam shine lokacin da yake cikin rashin lafiya a cikin waɗanda suke kulawa da shi likitocin da suke kulawa da shi akwai wata likita wadda take algarin Philippines ce ba musulma bace ba krista ce krista ce ta garin Philippines tunda a Jidda aka kwantar da shi ita kuma Jidda tana daga cikin garuruwan da waɗanda ba musulmi ma suna shiga Makka da Madina ce kawai sai musulmi yake shiga to ita Philippines ce ba musulma bace ba krista ce sai ita manto Allah ya je hota da Allah ya niheta da shari'a cikin wanda suke kula da malam a likita shi yanzu gashi na a kwance ko lahiya yake ne ba ko amma malam kokari yake da ya gano nan ba musulma bace kokari yake mata wa'azi da shi musulunci haka kawai in ta zo wurin ci tana mishi magani ya ringa mata magana akan Annabi Isa sai ringa ba ta labarin Annabi Isa da yanda musulmai suka dauki Annabi Isa to ita kuma matsala da aka samu bata jin larabci sai ta gani kullun yana yi ta abu daya sai ta tata nemo wani mai jin larabci tace zo da Allah wannan abin da yake yi ringa ga yamu sai ta ji ana magana akan Annabi Isa sai ta ji to wannan abin ya burge ta maganar da ake yi kan Annabi Isa kaman yayi daidai da abin da yake cikin At-Tawrat ta gaskiya ba wanda aka zayyafa ba sai ta ce to wannan abin akwai gaskiya a ciki sai malam yake raye ta zuwa ga musulunci daga ƙarshe dai wannan macen ta amshi musulunci malam yana kan gadan rashin lahiya amma kuma ya musulmantar da wata kai da kake lahiyar ka garo mutum ka musulmantar to naji baka musulmantar da ko ɗaya ba ni kama addinin musulunci wanda musulunci ne ya ƙaru da kai ba kai bane ba ka ƙaru da musulunci ai ba dole bane ba sai ka musulmantar da wani musulunci zai ƙaru da kai ko kai ni kai wannan musulunci ya ƙaru da kai yanzu baka tai makaranta an koya maka fatiha ba mutum ka zauna ka koya maka fatiha a kadan dai ai musulunci ya ƙaru da kai ko tunda sun yi yin sallah ka gani sai gani akwai wanda rayuwar shi kakaf ba wata hidima da yawa musulunci musulunci ne da yake mai hidima kuma ita ma yana turewa Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku kaga wannan daga cikin muwaqifin shi ne na rayuwar shi wanda ba za a manta ba gashi a gadan likita amma ya musulmantar da wata Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sannan kuma yana daga cikin ababen da ba a amince ba a cikin rayuwar wannan babban malami shine duk da wannan matsayi da girma da gare shi malam duk lokacin da aka zo ana so a wadi wani abu wanda zai bayyana shi ya ƙara bayyana shi ga al'umma san shi sai ce a bari bayya su wannan dalilin yasa da yawa ba su san shi ba kai hatta da hisrul muslimin wannan wa ya yadu a duniya mutane sun san littafin amma mai littafin ba su san shi ba ko ba haka ba wallahi ni kaina na san dai akwai hisrul muslimin na ga mai sunan littafin gashi na amma wallahi ba san malamin ba sai a shekarar da ya mutu a shekarar nan ne wani na gane wannan shi ne malamin da Allah ya barkake sarki ya gafarta mishi rasuwar shi wannan malami rashin lahiya ta tsananta a gare shi kuma ya samu rashin lahiyar da ta kwantar da shi hahe da ta kai yawo ta daga cikin yanayin da yake iya tuna abin da yake faruwa tare da shi ya shiga cikin koma shi ne kamar gaibuwa ake ce mata kuma a cikin wannan yanayin bai dawo ba Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar shi a ranar 21 ga watan Muharram shekara 1440 daidai in ka kirga shekara nan ba shekara 8 da rasuwar shi malama ya rasu yana da shekara 68 a duniya kuma an mushi wanka aka sa mushi likafani a wani guri da ake ce mashi a can garin Riyadh kuma an binne shi a makabaratar Rajihi ita ma tana can cikin garin Riyadh kuma waɗanda suka yi mashi sallah babban malami Sheikh Dr. Salih bin Muhammad Al-Luhaidan wanda shi ma bai jima da rasuwa ba kwanan nan mufti na Saudiya tsoho yanzu an dora sabo shi ya yi mashi sallan gawa an mashi sallaga a masallaci a masabin Jami'ar Rajihi na Riyadh kuma mutane da yawa sun tafi wannan masallacin sannan kuma an mashi salatul ghaib sallah ta wanda bayyana. Eh salatul ghaib shine wani mutum ya rasa a wani waje ku kuma hiku taru kuma yi sallar gawa amma gawa bata taru da ku. Kuma wannan abin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fara yin salatul ghaib. Lokacin da Najashi sarkin Habasha Allah ya mishi rasuwa annabi yace dan uwanku na Habasha ya rasu ku tashi mu mishi sallah. Suka tashi suka mishi sallar gawa kuma gawa bata na. Sai wannan ya zama sunna. In mutum mai daraja ya rasu wanda aka ji dadin zama da shi kuma ana fatan Allah ya gafarta shi sai a mishi sallar gawa ko da gawar bata. Saboda haka wannan malami yayi rasu a Riyadh sai aka mishi sallar ga'ib a masallacin Harami na Makkatul Mukarrama. Miliyoyin al'umma suka sallace shi. Haka kuma aka mishi salatul ga'ib a masallacin Madina da masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A daidai lokacin mu jima da tayya bun mu wuce kamar sati biyu da zuwa Saudiya muna Madina ya rasu. Aka ce za mu salatul ghaib na halalce salatul ghaib din da Allahu Akbar. Mu ne tunan mu muna daga Madina tunda shi a Riyadh da suke nan salatul ghaib da aka yi a Masjidin Nabawi tare da mu aka ta Allah madaukakin sarki ya gafarta mu. Wannan shine takaitaccen tarihin wannan babban malami. Allah madaukakin sarki ya gafarta mu kuma babban abin da ake kulawa kamar yadda muka faɗi in aka bada tarihin malami shine ana so in an hadi tarihin shi kai in ka ji rayuwar dai da kuma abubuwan da ya gabatar to sai ka lura ka gani a ciki menene abin da kai zaka iya yi wanda zaka dauka a ciki. Ina da yakini cewa a cikin abubuwan da muka wadi gaba ɗaya na rayuwar shi akwai ababe da yawa na dauka kai babu ma abu ɗaya na yadawa a ciki gaba ɗaya abubuwan dauka kenan alal aqalla sai mu yi kokari mu koyi da shi. Yake cewa wani mai waka yake cewa fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Yace ku yi koyi ko da ba ku zama daidai su 100% ba. Yace kai kaman cece ni yama da mutanen kirki ai tsira ne kuma wannan gaskiya ne. In kaga mutanen kirki ka ringa kokarin koyi da shi. Allah madaukakin sarki ya albarkace rayuwar mu kuma Allah subhanahu wataala ya sa ya zamanto wannan tarihin nashi da muka faɗi ya amfanar da mu a cikin rayuwar mu duniya da lahira. Kenan wannan zai zamanto ƙarshen darasin mu na yau insha Allah. In Allah kai mu sati ne zawa za mu hara da muqaddima kuma mu shiga cikin littafi kai tsaye. Abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah subhanahu wataala ya amshi ayyukan mu gabaki daya. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ko yin nan na shi ko da kai ne na roƙon nan ko ba ka san na a cikin lokaci ko dan nan.